kungiyar raya kasa da kasa ko IDA a takeice wani rashin bankin duniya ne da aka kebe domin taimakawa kasashe masu karamin karfi kuma kamar yadda sanarwar ta ce wannan lamuni zai taimaka wajen karabun arsashin hada-hadar kudi na Ghana bayan shirin gwamnati na musayan bashin cikin gida wanda ya shafi wasu cibiyoyin hada-hadar kudi a kasar masani kan harkokin kudi da tattalin arziki Hamza Tijjani ya yi karin bayani kan wannan bashi da Ghana ta samu
wannan bashi da gwamnatin kasar Ghana ta ciyo daga bankin duniya kudi kimanin miliyan 250 na dalar Amerika kudi ne da yake gwamnatin ta ciyo don ta magance matsala da wasu bankunan kasa ke huskanta da sannan kuma wasu cibiyoyin gwamnati baki daya to wannan ko ya biyo ne lokaci da yake gwamnati ta yi musayar bashi don tattaunawa da tayi da asusun bada lamuni don neman agaji to wannan abu da gwamnatin ta shigo da shi na musayar bashi ya addabi wasu bankuna sannan wasu cibiyoyin gwamnati ba sa iya yin tafiyar da harkokinsu kamar yadda suka bukata to naga haka ne gwamnati ta bukaci wannan bashi don a yi a taimaka musu a yi a farfado da su kuma matsala da ake huskanta na harkan kudin kasar Ghana a yi a magance shi baki daya
kamar yadda Roberta Aliko daraktan bankin duniya na Ghana Liberia da Saliyo ya ce wannan bashin zai taimakawa Ghana da masu hada-hadar kudi zai amfanar da bangaren hada-hadar kudi da tattalin arzikin Ghana ta hanyar tallafawa masu ajiya da sauran masu amfani da kudi da tanadi sai dai masani ko mai sani kan tattalin arziki Sarki Imran Hashir Dikemi ya ce wannan bashi zai taimaka ne na dan gajeren lokaci idan aka yi la'akari da matsalolin kudi da kasar ke fuskanta
kudin ga babban kudi ne yana da matukar yawa amma ko idan ka duba irin basussukan da ke aje ba abu bane da zai taimaka mana kwarai hakan gaba saboda kaman ka ji ka karbi rance ne zaka biya da shi basussuka ya zaka yi ka biya basussukan alhalin kudin nan da kake karban nan rance ne ba wai kana sa cikin aiki da zai haifar da wato wasu kudade masu dimbin yawa ba saboda shi kudin ga ya bamu walwala cikin kwanuka biyu saboda an ce ba kwana ba cikin shekaran ga kawai da sako duka ba ya bamu walwala kwanuka biyu amma kuwa ba zai taimaka muna na dindindin ba
wasu ƴan Ghana sun bayyana mabambantan ra'ayi game da amfani da bashin inda ya dace
kira muke yi ma gwamnati kamar yayi kokari ya tabbatar da daidaituwa da saka irin kudaden da muke samu na tallafi inda yake ya dace inda yake kasa duka zamu ci amfani kar dai zamana kamar kudare na shiga kuma abin da ake da su shine ana tattalin yanda da yi ayi nasara cikin zabe amma ba a saka waɗannan kudade wurin ci gaban kasa bane
$250 a bankin duniya ta ba Ghana ya taimaka da wadansu bankunan kasan idan indai gwamnati ta samu kudin ga daga bankin duniya ya ba wa dangan bankuna yayi kaman gwamnati ta kara ba su jari ne kuma su ma sun doki wanga kudi su ba kamfanoni da yan kasa rance wanga kuma ya taimaka wurin bunkasa tattalin arzikin Ghana
kungiyar raya kasa da kasa IDA da ke karkashin bankin duniya na daya daga cikin manyan hanyoyin samun taimako ga kasashe 74 mafi talauci a duniya 39 daga cikin su suna nahiyar Afirka ne Idris Abdullahi Bago, sashen Hausa na muryar Amurka daga Accra, Ghana.